Kawai Ibrahim kawai sana'ata shi ne like photography. Gaskiya abin da ya ji a hankali na fara sana'an kawai lokacin da na gama secondary school ne, kuma like irin zama a gida ba kayan komi gaskiya shi ne like kawai abin ban so ba. So akwai friends ina irin wanda suke photography din, sai like kullum in suna da event da sauransu, like ina bin su, ina ganin yadda suke yi, gaskiya sai na fara san abu. Gaskiya bai daɗe ba, kamar like misali zan ce kamar shekara biyu haka. Amma ni gaskiya da nake yi like kisan ban zama har yanzu gaskiya baran ce dai na zama like irin babban photographer ba, gaskiya I'm just trying to like irin extending business. So like normal dam I do it with my camera. Kuma camera ina na fara aiki da Nikon da yake kisan idan za ka fara yin abu dole ne ka fara da abu kaɗan. So da Nikon na fara irin ko a cikin family sunmu like if muna da ko events ko baki haka sai in musu pictures. Gaskiya ni ban ma taɓa ma mutum babban like picture ba, sai dai ko irin yara irin baki in musu pictures sai in zo in tura musu like haka na fara. Kuma like I normally do it with my phone. So I'm almost ready idan friends ina so friends ina the photographers like I work with them like co-photographers like you know inside the events we go together and then just the abuwa and rike musan ga yanda suke. So like ni da sister ina like presently muna so da mu buɗe studio irin makeup studio da irin fashion team din nan a Maiduguri. Kan Maiduguri muke so mu buɗe studio din da wannan camera din da sauransu. Yeah, so we are gaskiya looking forward to buying a bigger camera which is a Canon camera but presently gaskiya we are using Nikon kuma da iPhone graphy. We normally use our phone and snap.
But if you me yaji haka ne kika fara wannan sana'a kuma kaman ki imani shekaru nawa ana wannan sana'a?
Gaskiya photography is a very very nice thing. Like mutane kin san mostly mutane they see the thing as a very very small thing kira a cikin ka common photographer. But gaskiya me I see like ban ga wani like abu a cikin shi ba, because a cikin shi ba don ko parents ina gaskiya suna son abu because ni ma gaskiya ina so like as irin na mace kin gane a ringa bayar da tunai abubuwan nan is very rare. But gaskiya friends and like parents ina they really support me in it because sun san ina so. And irin is very very fun kin gane kana zuwa gurare kana pictures kai da mutane kun saba da sauransu abin yana da daɗi. Ko especially irin wedding event kin san irin wedding event like it's just an event for a day haka. But mu photographers we try and make the best out of it, we keep the memory kin ga that's very very cool and nice. And irin if you are snapping a picture you try and make your vision to make your visions come true, you know, inside the photos. There are a lot of pictures with love and all. So my pictures when I normally edit them.
Baraka Bashir, Maria Amurka,
daga Makka a Saudi Arabia.